بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. ينزل مكي مغانا سافياتي تا أصبر لا يغوطن شاوك غوطن ذو الحجة hijirin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1444 wanda ya dace da 1 ga watan July miladiya 2023. Zamu karatu na goran sallah na daura a cikin littafin Ijma'u Salafi fil I'tiqad kama hakahu Harbu Ibn Isma'il al-Kirmani rahmatullahi alayhi, darussa a cikin aqida kenan ta As-Salafus Salih. Wannan littafi ne da yake kunshe da bayani akan ijma'i na magabata game da abin da ya shafi aqida, kamar yadda al-Imam Harbun Isma'il al-Kirmani ya hakaito wannan abubuwa wanda Dr. Muhammad bin Hadi ya takalimin sa tare da hakiki na asar Allah ya saka musu da alkhairi. Daga cibiyar mu ta Darul Qira'at Salafiyya Katsina Najeriya zamu gabatar da wannan darussa ga dalibai na wannan makaranta domin amfanar ƴan uwa, kuma kamar da aka faɗa ga munasaba ta goren sallah ta wannan shekara. Zamu tarjumar wannan malami a gurguje a takeici, shi Harb Ibn Isma'il al-Kirmani, wanda Imam Adh-Dhahabi yake mishi takida al-Imam al-Allama Abu Muhammad Harb Ibn Isma'il Ibn Khalaf Al-Hanwali Al-Kirmani Al-Faqihu Tilmidu Ahmad Ibn Hanbal. Imam Adh-Dhahabi yake cewa babban malami ne Abu Muhammad kenan Harb Ibn Isma'il dan Khalaf Al-Kirmani Al-Faqihu, wannan faqihin cikin almajiran Imam Ahmad Ibn Hanbal. Daga cikin malamansa da ya karatu a hannunsu akwai Abul Walid At-Tayalisi, akwai Abu Bakr Al-Himyari, akwai Ishaq Ibn Rahuya. Haka daga cikin ɗalibansa akwai su Al-Qasim Ibn Muhammad Al-Kirmani, akwai su Abu Hatim Al-Razi wanda rafiquhu ne wannan, akwai su Abu Bakar wato Khallal kenan mai littafin As-Sunna. Imam Adh-Dhahabi na cewa masail nasa shi Harb Al-Kirmani min anfasi kutubil hanabila, littafi ne babba da yake cikin mujalladi biyu kenan. Kamar da Dhahabi ya kawo, Abdul Baqi Ibn Qani yana arraha rasuwarsa da cewa ya rasu 280 kenan bayan hijira. Imam Dhahabi ke cewa qultu umira wa qarabat 90, ya shamiya ya nufi shekaru 90 kenan a rayuwar shi. Wa ma alimtu bihi ba'as, Dhahabi ya ce to ma'alim tu bihi ba'as rahimahullahu ta'ala. Daga cikin mavan inda za a samu tarjumar shi akwai Tarikhu Ibn Asakir, akwai Tabaqatul Hanabila, akwai Tadhkiratu Al-Huffaz da littafin Shadratu Adh-Dhahab da sauran kutub da suka yi tarjumar shi. Yana da Kitab Al-Masail fil Imamain Ahmad wa Ishaq, wanda malaman sa ne na kitab at-tarikh alladhi amlahu al-imam Ahmad ibn Hanbal, da kuma shi kitab as-sunnah. Daga cikin malamai waɗanda suka yabo ga Harb al-Kirmani akwai Abu Zur'a at-Razi, kuma mun san Abu Zur'a yanda yake da nauyi a gidan ilimi da harka ta hadisi. Haka daga cikin su akwai Ibn Abi Hatim, haka akwai Abu Ya'la, haka shi al-Khallal dalibin sa, haka al-Imam adh-Dhahabi. So duka wannan malamai ne da sun yabo ga Harb Ibn Isma'il al-Kirmani. So haka Ibn Taymiyyah musamman yayi magana akan wannan littafi nasa da kuma nauyin shi. Haka Ibn al-Qayyim shi ma dalibin Ibn Taymiyyah din, wanda idan muka koma kaifatu shafi'a zaka ji Ibn al-Qayyim yana cewa wanzur ila harbin wa ijma'in haka lillahi darruka min fatan Kirmani. So wannan kenan littafin Ijma'u Salaf fil I'tiqad littafi wanda yake dauke da masail masu nauyi na magabata wanda muke fata insha Allah a yau mu karanta shi a gurguje kuma a takeice a cikin wannan sa'at daga dim insha Allah muna roƙon Allah ya mana muwafaqar dacewa a cikin duk abin da zamu faɗa zamu fara kai tsaye inda malai yake cewa babul qawli bil madhhab qala abul qasim haddathana abu muhammad harb ibnu isma'ila qala hadha madhhabu a'immati al-ilmi wa ashabi al-athar wa ahli as-sunnah al-mutamassikin bi uruqiha al-ma'rufin biha al-muqtada bihim fiha min ladun ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ila yawmina hadha wa adraktu man adraktu min ulama'i ahli iraqi والحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب او طعن فيها او عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعه زائل عن منهج السنه وسبيل الحق ما لن يفارا ده cewar قال ابو القاسم Abul Qasim shine Al-Qasim ibn Muhammad Al-Kirmani Nazilu Daraqus cikin almajiran shi Harb ibn Isma'il Al-Kirmani yake cewa haddathana Abu Muhammad ya bamu labari Abu Muhammad shine Harb ibn Isma'ila qala yace hadha madhhabu a'immatil ilm wannan shine madhhabi na a'imma jagurori manya-manyan malamai ma'abuta ilimi wa ashabul athar da ma'abuta athar wa ahlus sunna al-mutamassikin bi uruqiha da ahlus sunna wanda suke ruko bi uruqiha da jijiyoyinta ta wannan sunna din al-ma'rufina wadanda suke sanannu ne biha da ita an san su da sunna kenan al-muqtada bihim wanda kuma suke koyi da sunna fiha a cikin lamarinta milladun ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama ila yawmina hadha tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama izuwa ga yau da muke ciki ila yawmina hadha wa adraktu man adraktu min ulama'i ahli iraqi malam yace na riski wanda na riska cikin malamai na iraqi wal hijaz da malaman hijaz wa sham da malaman sham wa gairihim da wasun su alaiha akan wannan sunna malan yace fa man khalafa shay'an min hadhihi al-madhahib duk wanda ya saba ma wani abu cikin waɗannan madhahib inda yace madhahib ba fiqhiyya na nufin al-i'tiqad al-madhhab al-i'tiqadi abin da ake kudircewa na aqida fa man khalafa shay'an duk wanda ya saba ma wani abu min hadhihi al-madhahib daga cikin waɗannan mazhabubin da zaka ji tafarkin magabata game da aqida au da'ana fiha ko kuma yin suka a cikin abin da za a faɗa na aqida au aba qailaha ko kuma ya aibanta wanda ya faɗi wannan aqida fa huwa mukhalifun ya zama mukhalif mubtadi'un ya zama dan bid'a domin ya saba matushi wanda yake na aqida ta salafu kharijun min aljamaa sanan kuma ya sabawa jamaa ta ahlus sunna za'ilun am manhajus sunna sanan kuma ya karkacewa tafarkin sunna wa sabilil haqq da kuma hanya ta gaskiya qala ya ci gaba da cewa wa huwa madhhabu ahmad wannan ne madhhabin al-imam ahmad wa ishaq ibn ibrahim da ishaq dan ibrahim ibn makhlad ishaq ibn ibrahim ibn makhlad kaga da yace mazhabu ahmad shine ahmad ibn muhammad ibn hanbal kenan ashibani al-marwazi imam ahmad abu abdullahi daya daga cikin ala'imma wanda kuwa imam ahmad jagora ne fiqaniya daga cikin manyan malamai a tarihin musulunci wanda da sosa 241 yana da shekaru 77 kenan a duniya malin ya ci gaba da cewa wa ishaq ibn ibrahim ibn makhlad da kuma malin ishaq dan ibrahima dan makhlad shine ishaq ibn ibrahim ibn makhlad alhamdulillah kenan abu muhammad ibn rahuya almarwazi zaku ga malamin ba tin yau ba muna magana akan shi Abu Muhammad ibn Rawiya Ishaq kenan wanda Hafiz ne Mujtahid sannan kuma qarini ne Imam Ahmad ibn Hanbal ya rusu 238 walahu ithnatani wa sab'una sana shekarunsa 70 kenan da 2 so bayan nan Abdullah ibn Zubair al-Humaydi malam Bukhari kenan wanda kun san wannan Abdullah ibn Zubair tunda man kan taltafin sana usulus sunna Abdullah ibn Zubair al-Humaydi shine Abdullah ibn Zubair ibn Isa al-Qurashi al-Asadi kenan al-Maliki wanda shi ma thiqani Hafiz daga cikin mafi girma na daliban Ibn Uyayna dan ka kuma galtafin Bukhari as-Sahih zaga hadithin Humaydi ne farko hadithin da ke a ciki domin idan Bukhari ya samu hadisi daga Humaydi to la ya'duhu ila ghairihi in dai Bukhari ya samu hadithin al-Humaydi daliban Ibn Uyayna in dai haza ga Bukhari idza al-Hakim na cewa kana al-Bukhari idza wajada al-haditha inda al-Humaydi la ya'duhu ila ghairihi in dai har Bukhari ya samu hadisi daga al-Humaydi to baya tsallake shi ta ga hadisin wani da ka bude Bukharinka hadisi na farko hadisin Humaydi ne yace qala hadathana al-Humaydi shi kuma Humaydi daga wa daga Sufyan wannan Sufyan ne ibn Uyayna yace shi kuma daga wa daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari shi kuma daga wa Muhammad ibn Ibrahim at-Taym yace shi kuma fa sami'tu al-Qamata ibn Waqqas yaqulu zuwa ga Umar kina so kaga duka waɗannan manyan malaman za a baka aqida su ne wa Sa'id ibn Mansur da malam Sa'id ibn Mansur ibn Shu'ba Abu Usman kenan nazilu Makkah wanda shi ma daga cikin a'imma a rasulsa 227 malam yace wa gairuhum da wasun su mimman jarasana daga cikin da muka zauna da su wa akhadna anhumul ilm muka koyi ilimi daga wajen su so bayan wannan akwai su malamai kuma da yawa fa kana min qaulihim so daga cikin zantukan su to shi yana zai mako maka daga cikin aqwal na Imam Ahmad ibn Hanbal da su Ishaq ibn Ibrahim da su Abdullah ibn Zubair al-Humaydi su Sa'id ibn Mansur din da sauran wasu malamai da yawa daga cikin a'imma na salaf zai baka micici aqidar su wanda cikin kudarta kuma da take samu daga magabata wanda ke da dalili akan ta malum yace na farko al-imanu qaulun wa amalun wa niyyatun wa tamassukun bis sunna abinda yake cewa al-iman shine qaulun farko kenan akwai fadi qaulun bil lisan wa amal sannan kuma imani akwai aiki imani ba fadi ne kare ba akwai amalun bil jawari wa niyyatun shine i'tiqadun kenan fil qalb akwai kudircewa a zuciya wannan shine madhhaban ahlus sunna fil iman bayan nan wa tamassukun bis sunna da kuma riko da sunna hada huwa al-iman inda ahlus sunna wal imanu yazidu wa yanqus imani yana karuwa yana ruwa yazidu bi ta'a wa yanqus bil ma'asi zaka samu a qur'ani wannan akwai adilla akan al-iman yazid akwai daga cikin su adilla dake gudu al-iman yazid li yazdada lil ladina amanu iman zarat hum imana suna da yawa adilla akan
wa idza ma unzila surah man yaqul ayyukum zadat hadhihi imana amma alladhina amanu fasadatuhum imana
to alhamdulillah akwai akwai adilla masu yawa akan al-iman yazid in sannan kuma wayan kus ko malum yace wal istithna fil iman da kuma togaciya ga imani wannan ma sunnatun ce mahabiya sunna ce wacce ta shudi anil ulama daga malamai akwai ta ana istithna'i game da imani kada ka zama kana shakka ba shi ake nufi ba abinda ake nufi shine game da istithna a imani zai fada maka qala yace wa idza su'ila ar-rajulu idan ka tambaye mutum a mu'minin anta kin kai mu'mini ne kace haba yanzu kallan kace mani mu'mini ne ai in dai imani ne to da ka sami mu ai an gama fa innahu yaqulu ana mu'minin insha Allah shine ake cewa al-istithna din fil iman sunna ce mawdiya ana mu'minin insha Allah shine aqida magabata kace ai mu in dai imani ne to ai mu ko aljanna aka bude to mu ne safan gaba wannan naka samu wannan ba a cika banki lamarin Allah kace ko ana mu'minin insha Allah أو مؤمن أرجو يأرجو ولا أقول مؤمن مؤمن أرجو أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله كوجي كوي آمنت بالله إيماني ده الله ده ملائكته ده كتبه ده رسله شي كده نعمك أما تكباكي ده قد إيه أكنشي ورأنا مؤمن تونشي بند بأسو ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل wanda yare ya ce war shi imani kauli ne badda aiki to wannan kaga hatta fir'auna mumini ne anan wajen don shi ma ai ya ce la ilaha illallah to amma ya aiki to imanin bai ba da haka man za'ama annal imana qaulun bila amal fa huwa murji'i to wannan ko ban murji'i ne eh mutun yazo sune murji'atul fuqaha duk da kuma qadish tahar inda mutaakhirin أنه قول الكرامية أو جن متأخرون كنا تدل سوق مرة جباي بياني أبين يزو كما هقولن داي شيء ور إيمان قول النبي لا عمل تونا مرجع شيء ومن زعم أن الإيمان هو القول وأنه كم يريد شيء ور الإيمان شنو القول إيماني إيمان يد قول باللسان أما والأعمال شرائع سو أيك شريعة نكوي su ba wai imani bane su wala amal shara'i shi ma wannan fa huwa murji'i shi ma dai bai sha ba wa in za'ama anna al-iman la yazidu wa la yanqus fa huwa murji'i idan yari ya cewar imani baya karuwa bi raguwa nan ma dai ba murji'i ne yace imani la yazid wa la yanqus shi ma wannan ya halafa wa aqidata magabata da haka aqida mai kyau shine alqawlu bi ziyadatil iman kina wa nuqsani a ci yazidu wa yanqus shine wa in za'ama annal iman la yazidu wa la yanqus fa huwa murji'i idan yare cewar imani baya karuwa baya raguwa to shi ma wannan ba murji'i ne wa in qala idan yace innal iman yazidu wa la yanqus ina karuwa hidda bi raguwa inda ya karin ya tafi kawai shikenan haga su wannan kaulin sun yadda yazidu amma wala yanqus to faqala bi qaul murji'a dan ma dai ya faɗi irin dizan tin dai su murji'awa din alqaulu bi ziyadatil iman ma aljazmi bi adami nuqsani huwa min mashtahara an al-gassaniya atba'u gassan al-murji'i so cewar imani yana karuwa tare da cewar kuma bi raguwa wannan shine abin da shahara ga gassaniya mabiya gassan wanda yake al-murji to wannan kenan can cikin ara'is ya makaranta al-iman ara'is al-gawani ko anna al-iman maqalun bil lisan wannan haddace wa anna al-iman maqalun bil lisan wa sidqu qalbin wa fi al-arkan haka ne kaushi ibnu abi zaid a cikin muqaddima ta risala wa anna al-iman maqalun bil lisan ay al-qawlu bil lisan wa sidqu qalbin shi ne i'tiqadun fil qalb wa fi'l al-arkan ko yazidu kullama nazidu al-amala ina karuwa da man kara aiki yazidu kullama nazidu al-amala wa naqsu bin naqsi kama qad nukila haka idan aka rage aiki imani ma ziragu wa kana fihi naqsu wa ziyada ka gani fa kana fihi naqsu wa ziyada imani za ci ya kauru kuma ya ragu wannan harsunan anan suke bihi falazilta fil istifada so da haka wa in qala innal iman yazidu wa la yanqus faqad qala bi qawli al murji'a wa inma nam sai ci gaba da cewa ومن لم يرى الاستثناء وان بي ganin ai istithna'i fil iman akan game da imani a ce ana mu'min insha Allah to shi ma fa huwa murji'i shi ma murji'i ne so ake lalle sai an mayar da kai salaf ga aqida sai an mayar da kai salaf ga aqida ka san menene ya dace da aqidan magabata miye kuma wanda yake mukhalif man yara al-istithna wa man lam yara al-istithna wanda bi ganin ai istithna'i ga imani fa huwa murji'i to shi ma dai wannan dai ba murji'i ne wa man za'ama anna imanahu ka imani jibril wanda yake cewa shi imanin shi kamar imanin jibril ne awil malaika ko kuma imanin shi kamar imanin mala'iku ne fa huwa murji'i wannan ma murji'i ne wa akhbathu kuma shine mafi muni ma cikin murji'a din fa huwa kadhib wannan makarici ne wannan makarici ne haka wa man za'ama annan nasa la yatafadalun wanda yake cewa mutane ba sa da fifiko fil imani ga imani fa kad kadhaba wannan ma ya ƙarya kace wai duk dai ake ga imani ba wanda ya fi wani shi ma wannan ƙarya ne duk a kunna suka fi wasu wajen imani da haka annan nasa wanda yake ya ce wallahi tafadalun ba su da fifiko ga imani to fa kad kadhaba wannan ya yi ƙarya to zamu tsaya anan wannan darasi insha Allah idan darasi na gaba sai mu tashi wa man za'ama annal ma'rifata tanfa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله